أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a nawa ne ga watan sha'ban hudu ne nawa hudu ne ko hudu da watan sha'ban shekara ta 1447 hijriya wanda ya dace da 23 da watan 1 shekara ta 2026 miladiya zan mu ci gaba da karatun mu mai albarka cikin wannan littafi mai tarin albarka a Jami'u Sahih na Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 206 ina muna cikin kitabuz zakah cikin kitabuz zakah zan mu tashi babu na 12 babu sadaqatul alaniya ina ganin ne zan mu tashi al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu sadaqatul alaniya babin da ke bayanin zakka ta sarka ta bayyane a bayyane wa qaulullahi azza wa jalla fadar Allah madaukin sarki yake cewa allazina yunfiquna amwalahum billayli wanda suke ciyar da dukiyarsu billayli da daddare sirran wa alaniyatan a asirce da kuma bayyane yace la qaulihum la hazanuna babu qaulullahi sai yace allazina yunfiquna hazuwa karshen abin da ya fada الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سقطت هذه الترجمة للمستمل وثبتت للباقين النسخة تاع الإمام المستمل شي wannan ترجمة باب ita babu wannan baba amma a duk sauran nusakh na abunnan na sahih al-bukhari akwai shi wa bihi jazama al-ismaili da haka al-hafiz al-ismaili ya tabbatar wa lam yasib fiha liman asbata hadith wanda ya tabbatar da ita bus tabbatar bai tabbata a gare su ba sanya wani hadisi karkashin ta waka annahu ashara kamar bukhari yana so ya maka nuni ila annahu lam yasiha fiha shay'un ala shartihi cikin hadisi babu hadisi daya da ya cika sharadin shi wanda ke bayanin sarka ta alaniya a bayyane wa qad tulifa an yi sabani cikin sababin saukar wannan aya da ya ambata ya zo cikin wannan na Abdurrazzaq sanan wani Abdurrazzaq da sanadin da yana da rauni zuwa ga Ibn Abbas cewa an sabko ta ne cikin sha'anin Ali ibn Abi Talib kana indahu arba'atu dirham ya kasance yana da dirhami guda hudu ya ciyar da su billail wahidan da dare ciyar da guda da rane ciyar da guda a sirri ya ciyar da guda a bayyane ciyar da guda haka kalbi ya ambace shi cikin tafsirin shi daga abi salihu daga ibnu abbas aidan kwaza da ya kara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce mishi amma inna zalika laka hakan in ya tabbata a gare ka wakila suka ce nazalat fi ashabil khayl allazina yabudunha fi sabilillah an sauko da wannan aya ne cikin ma'abuta da wakai wanda suke turke su su darme su saboda jihadi ibnu abi hatim ya hudo shi daga hadisin abi umama daga qatada da wani shi yace nazarat fi qaumin anfaqu fi sabilillah an sauko da wannan ayar cikin wasu sha'anin wasu mutane wanda suka ciyatar a tafarkin Allah min ghair israfin ba tare da banna ba wala takfirin ba tare da qabru ba dabari ya ambace shi cikin tafsirin shi da wani shi الامام الماوردي شي كما yake cewa ya tamila an yakuna fi ibahatil ittifaqi bi zuru'i wa thimar annahu yartafiqu biha kullu marrin fi laylin aw nahar fi sirrin wa alaniya wa kanat a'ammu nan gurin zai kasance yanzu al-imam al-mawardi da abin da ya ambata fihi bu'd tunda ta ambaci shibka yana nihin cewa duk wanda ya shibka ko cikin dare ko cikin rana wani mai wucewa zai dauka yace kuma ya kasance mishi sarka ne ta sirri da alaniya wa kana ta'ammu sai aya ta zamana ta hi kasancewa umumi amma wannan zai kasance bu'ur ne wani zai kasance abinda aka daukan ba a san shi ba ma babu zancan yi sarka sirri da alaniya asar in duka suka kawo sun kasance suna da magana akai dukansu suna da rauni a ciki wa qala akharuna wasu suka ce innama ana bi qawlihi abinda Allah yake nihi da yace in tubu sadaqati ai ala ahlil kitabaini fil yahudi wan nasara akan yahudawa da nasaru da yahuda ahlil kitabi kenan in tubu sadaqati in kun bayyana da sarka fa ni imma hi ma dalla da ita in tukhfuha idan kun boye ta وتؤتوها الفقراء كبا ما تلكا فهو خير لكم يتي فأما من أعضى فقراء المسلمين أما عندي با تلكا ومسلمي من زكاة وصدقة نصدقة نيت زكاة لتدوئي تقوي ششيه الخير واندي أمبتو أن يزير بن أبي حبيب يتي إنما أنزلت فيهم dabar yake cewa lam yakhussa Allahu sarqatan duna sarqa Allah bai kebance wata sarqa banda wata sarqa ba wazalika alal umumi wannan kawai akan umumi ne illa ma kana min zakatin wajiba sai abin da ya kasance na zakata wajibi yace fa innal wajibu min al fara'id saboda wajibi cikin farlai shi an yi ijma'i gabaki daya na malamai cewa al afdalu al fadlu fi ilanihi faralata tabbata wajen abayyanata a bayyana a hili saboda ita galibi riyabar ta shiga zakka in ta kasance zakka ce ita bayyanawa ma ake so ba boyewa ba in shela ma zai ce jama'a gidan radio gobe a daidai guri kaza ina raba zakka duk wanda yake so ya tafi in wannan ma ba za a zarge shi ba matakar zakka ce ta wajibi to ita san bayyana ta ma ake wai zahari suwar zakatar saboda me yasa bayyana sha'air ne na musulunci bayyana sha'ira ce ta musulunci yace wa izhar suwar zakat allati zakarna ikhtilaf al mukhtalifina amma abunda wanda yake ba zakka ba shine aka ambaci muka ambaci sabanin masu sabani cikin dukkan su ce annaha wajiba wannan duka bayanin al imam ibnu jarir al tabari ne rahimahullahu ta'ala hasan yake ce izharu zakati afdal bayyana zakka shi yahi wa ikhafu tadawu afdal aboyi sai sarka ta nafila shi yahi zajjaj yake cewa kana sarqatu zakati zakka ta kasance sirri ake bada ta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa amma al-yawm fa zannu yasa'u bi man lam yura amma a yau wanda bai bayyana ta za a muna na mishi zato sai zamana dole ne ya bayyana ya bada zakka a waje fa abul fadl ibn al-jawzi daga hadisi me yasa dan saboda in babu in baka bada ta ba in kaman misali hukuma ba ta da sa'i hukuma ta musulunci mai zuwa ya karbo zakka in baka bada a bayyane a boye kake raba abun ka hukuma in ta zo babu hujjar da zata ce kana bada zakka da ƙarhi za a danne ka a amsa kenan kawai baka bada tunda ba a gani ba a zahare daga abi umama yace ya abazar sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi sarqati afdal wacce sarqa tahi yace sirrun ila faqir asirci aba talaka au juhudun min mukil ko kuma kokari na wanda bayyare jiyawa ثم تلا سنن سي كرنتا ان تبدو صدقات فني اما هي har zuwa karshe alaikum salam ka ka sirranta
ya bada ba tare da yayin bayanin cewa zakka bace ko ko ya bada ya sai ya bayani cewa wannan zakka ce
ya bada a yayin bayani dan saboda sai a dauka cewa ta tadawi ce yake badawa su yi tunanin kuma dan riya ne yake yi in sai ya bayyana kin ne zai hudda zargin cewa wani mai kudi wani bai zakka kuma zargin ba wai dan saboda tsakanin shi wannan ba tsakanin shi da in ya bada inda ba a ce ta tadawi bace su yi zargin sa ma ba ruwan shi amma zargin zai na so zuwa ga cewa ya karya wani daga cikin rukunin musulunci rukuni ne cikin rukunin musulunci babu zancen a ce yayi riya ko yayi kaza daga sha'abi yake cewa inda aka sabko in tubu sadaqati ji Umar ya zo da nisfa da rabin dukiyar shi ya amilhu ala ru'usin nas ya dauko mutane duk sun kwaso dukiyar shi akai Abubakar ya zo da dukiyar shi gabaki daya ya kado an yi khuya min nafsi yana kokarin ya tsira abun ga kinta ma da kanshi bai boye ta da kanshi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taraktari ahlika mi kabar ma iyalanka kare ce iddatullahi wa iddatus alqawlin Allah da manzon shi Allah da ya alqawlin cewa duk abin da ka bada zai mayar maka haka manzon shi ya mana alqawli duk abin da ka bada zai mayar maka ma'ana alƙawalin wannan na Allah shi na bari a gida cewa zai rama mini yace ka sani cewa Bukhari a cikin wannan baban bai ambaci hadisi ko daya ba ya wadatu ne da hadisan da ya gabatar cikin sallah wanda suka umarni da sadaka da kuma zakka da kuma gaugawa zuwa ga aikata ta sai babu na sha uku al-Imam al-Bukhari ke cewa babu sarqati sirri baban da ke bayanin sarqa sirri alaikum salam babu lahi haka nan ma ake so in dai zakka ce ba sarka ta tadawi ba babu iza ta saddaka na sha hudu ne ko a na sha uku akwai sarqatul alaniya babu na sha uku babu sarqatul alaniya baban da ke bayanin sirr kai sarka sirri a boye wa qala abu huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulun tasaddaqa da mutunan da ya sarka bi sarqatin da wata sarka fa akhfaha ya boye ta hatta la ta mushmaluhu har sai da da hagumkin shi bata san ba ma sana'at yaminuhu abinda da mashi ta aikata wani wannan lafazin ma an faqat yaminuhu abinda da mashi ta ciyatar nan Bukhari yana tafannuni ya kawo maka duk lafazin da hadisi ya zo da shi ingantacce kuma nan gashi ya kawo shi a matsayin mu'allaq dan saboda a wani gurin ya kawo shi da sanadin shi kyarara mu'allaq ne amma a wani gurin an sanada shi su suka hiyawa yace wa in tukufuha da fadar Allah mai daukin sarki yake cewa idan kuka boye ta wa tutuhal fuqara kuka ba ma talakawa fa huwa khairul lakum hiya hiya muku alkhair wa amma zahirul aw amma alaya amma ita aya fa zahirun ita kyarara ce hil fi tabdil sadaqati sirr a wajen fifita sarka ta sirri walakin zahaba jumhur sai dai jumhurin malamai sun tahi ila annaha nazala fi sadaqati tadawu an sabko ta ne cikin sarka ta nafila wa naqala dabari dabari ya cirato da wani shi al ijma'i ijma'i anna al ilan fi sadaqati al farid afdal min al ikhfa mun ganshi yanzu a can mun bayanin shi baya a bayyana a cikin zakka ta zakka sarka ta zakka shi yahi farala gami da a ce an boye ta amma sarka ta nafila ita kuma akasin haka ne amma Yazid ibn Abi Habib ya saba mishi yace wannan aya an sabko ta ne cikin sarka ga Yahudawa da Nasaru ma'ana dai in kuka ba ahlul kitabi ita zahiratun falakun fadl duka man gano wannan sun gabata a cikin wancan baban da Al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo yace wa hadha ta'liq wannan ta'liqi bu da Bukhari ya kawo ta'liqi kawo a kawo hadisi babu sanadin shi gaba ɗaya an sarayar da shi kawo a buda a ce wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala fula ba tare da an koro hadisi ba haddasana fulan haddasana fula to ya kawo shi mu'allaq yace ya kawo shi da sanadin shi a baban da ya gabata baban da ke cewa man jalasa fil masjid yantaziru sala wanda ya zama cikin masallaci yana sauraron sallah shine hadisi na 660 Bukhari a can ya kawo shi da sanadin shi kenan nan ya bukace shi ba sai ya kawo da sanadi ba kawai sai yace Abu Hurairah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaza yace wai a ci kariban kuma anan kusa zai zo hadisi na 1423 wa ta'awwalul ikhfa nan sun bayyana boyewa fihi akan sarka tadawi yace huwa darbu masalan fil mubalaga fil ikhfa wannan misali ne aka sa cikin mubalaga wajen boye sarka li qurbi shimali min al-yamin ma'ana hadisin wai dake cewa mutun ya boye ta hatta yadda dama shi ma agumkin shi bata ma san abinda dama shi ta ciya tarba wannan ana nihin ya kai matuƙa wajen boye ta wa inna ma arada bizalika abin da yake nihi da wannan allau arada Allah ya alim man yakunu ala shimalihi minan nas ma tasaddaqa bihi la shiddati istari hayyadda wani wanda yake hagumkin shi ba zai iya sanin abin da ya bada ba wannan akan majazi ne kamar yadda Allah yake cewa wasalil qarya ma'ana kusa tambayi ahlul qarya kenan nan shimal kaga ba yadda za a yi ta san hagum ta san an bada ko bata sani ba kawai majazi ne la tusafu bil ilmi ita shimal hagum ba za a sufanta ta ba da ilmi wa kafatul ulama ala al israr fi tadawwi dun al farid dukkan malamai gaba ɗaya ko ɗaya ba a hudda ba sun tahi akan cewa sarka ta nafila ita za a boye ta farilla zakka kenan ita a bayyana ta hili kowa ya sani da fadar shi yake cewa wallahi ma ta'amaluna khabir Allah mai sani abin da kuke aikatawa fi sadaqatikum ma'ana cikin sarka ku daga boye ta ko bayyanawa da ma wani wannan cikin lamarran ku zu khibratun ma abucin kwarewa ne wa ilmun la yakhfa alai shay ma abucin sani ne wanda komai bai bace mishi fa huwa muhidun bihi shi Allah madaukin sarki komai ya kewaye shi muhsin lahu ya kididdige shi wa ahsa kullu shay'in adada hatta yujazi bil qalil hasa ya saka ma bayin shi da duk wani abu dan kadan wal kasir da mai yawa idan kulta idan kace bida'atul musannad bil hadisi summa bil aya kana al aula akasu me yasa bukhari ya fara da hadisi sannan ya kawo aya wanda abin da ya dace akasin haka ya kamata kaga yace babu sadaqati sirr yace wa qala abu hurairah sannan yace wa qala allah ta'ala bayan an kawo hadisi aka ka aya a mazhabi ku nan malamai wajen istidlali abin da ya kamata a kawo aya sannan a kawo hadisi to amma nan ya saba ya akai haka shikin ma a bukharin haka yake yawa ko ina haka yake kawo a kawo aya a kawo hadisi a kawo amma nan gurin sai ya saba yace qultu sai in ce ka annahu wallahu alam kamar ka ce bukhari abin da yake ni annal aya fil bab qablahu nasun fi aya a baban da ya gabata ita nasi ne kyarara akan mas'ala fa ashara ilaiha summa ardafa bil ukhra sai ya nuni a gare ta sannan kuma ya karo wata ya dora mata haka yake nihi ba yana nihin gabatar da hadisi ba akan aya wajen abin nan istidlali sai babu na abin nan 14 na 13 ne nan muke ko babin idza tasaddaqa ala ganiyin na 14 babin idza tasaddaqa ala ganiyin baban da ke bayani idan mutum yayi sarka ga mawadaci wa huwa la ya'lam ba tare da ya sani ba hadisi na 1411 yace haddathana abu al-yaman akhbarana shu'aib haddathana abu zinadi an al-a'raj an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala manzan allah sallallahu alayhi wa sallam yace qala rajulun wani mutun yake cewa la atasaddaq annabi sarqatin lalle wallahi tabbas sai nayi sarka da wata sarka fa kharaja bi sarqatihi sai ya fito da sarkar shi fa wada ahafiyar sarqin sai ya beka ta a sheɓarawo ne ba ma fa asbahu yatahaddasuna mutane suka waye gari sarka ba karama ba ba ta dala 20 ko dala 100 ba miliyoyika ne alwashi zai bada ya cire ma wani talauci yana hutuwa ya bada da dare duk wanda ya gamu da shi zai bada yana bada da sahiya ta kasurgumin dan hashi ne ya ba ma dukiya mutane suke ta magana cewa tasaddaqa ala sarqin an yi gaggaruma sarka ga barawo fa kada sai ce Allahumma lakal hamdu ya Allah na gode maka tunda shi ba sanin shi bai dauka ya bada da kyakkyawan niyyar shi yayi bai san ba barawo ne sun ga sannan sai ce la atasaddaqa annabi sarqa kenan tunda zuciya ta bayyana ya bada ta a kuskure yace kuma sai nayi sarka da wani abun sarka mai kabri abin da yasa nan muka ce meye dalili kaga bai ce ba abun sarka mai yawa kawo shi nan gurin da na kira shi yake nuna cewa ba sarka ce ba karama ba bi sadaqatin yace fa kharaja bi sarqatihi sai ya fito da sarkar shi fa wada ahafi yadai zaniya sai beka ta yana beka da sahi tabbayana karu wace yabba fa asbahu yatahaddasuna sarkar tashi tana da sosai aka wayi gari ana taddimi cewa to sai duka layar ta daren da ya wuce an yi wata gaggaruma sarka ala zaniya akan wata mazinaciya fa kada sai ce Allahumma lakal hamdu ala zaniya ya Allah na gode maka sarka ta da tahara akan ta fada kan hannun mazinaciya la tasaddaq annabi sarqa kuma wallahi sai nayi sarka da wata gaggaruma sarka ta bayyana an yi kuskure ita ma hayya kara fa kharaja bi sarqati ya fito da sarkar shi fa wada ahafiya dai gani ya beka ta a hannun wani mawadaci yana bada kuma wan shekara ita ma ta bayyana kuskuren ne ita ma a hannun wani gaggarumin mai kudi ya nasa ta fa asbahu yatahaddasuna sai suka waye gari suna yin abin nan gurin malami suka ce yake nuna cewa mai kudin mai matattar zuciya ne amsa inda san sarka ce da bai amsa ba yayi kice mishi ga kaima wani fa asbahu yatahaddasuna suka waye gari suna tazance mutane to siddika shi ba shi yake fada ba tunda cikin duhu ne da niyyar sirri yake bada shi yasa ma ake ta kuskura cikin sirri cikin duhun dare amma su wanda aka ba suke bayyana cewa an mu muka sarkar kaza da dare to siddika ala gani mutane suke ta magana an yi sarka ga mawadaci fa kai yace Allahumma lakal hamdu ala sariqi ya Allah godiya ta tabbata gare ka akan barawo wa ala zaniya da mazinaciya wa ala gani da mawadaci fa utiya sai aka zo mishi faqila lahu ma'ana aka zo mishi cikin mahwarki wanda ba an mishi wahayi ba annabin Allah bane faqila lahu sai aka ce mishi amma sarqatuka amma ita sarkar ka ala sariqin ga barawo fala allahu an yasta'ifa an sarqati mai yiwa sarkar da kan mishi ta zama sababin ya kame kan shi game da sata wa amma zaniya amma ita mazinaciya fala allaha an tasta'ifa an zinaha mai yiwa ta kame kan ta game da zinarta me yasa saboda galibi wanda zai kasance ya fada kan sata ko ta fada kan zina ya kasance saboda hali ne na babu ba hali wani kawai wannan sana'ar ta burge shi yana da wadatar shi ya tashi ya shige ta galibi ko miya tara bisa 100 babu ce zata sashi ko zata sa ta wannan sana'ar yace wa amma lagani amma shi mawadaci fala allahu ya atabiru mai yiwa shi ma ya dau izina fayunfiqu mimma a'dahu allah ya rika ciya tarwa ga abinda allah ya bashi kenan ya zama ka mushi wa'azi a aikace cewa ga abinda ya kamata mai hali ya rika aikatawa kenan nan dai abinda ake so a tabbatar mushi duka sarkar ka ta fada kan kuskure allah dai ya amsa kuma tana yiwa ma ta yi wannan amfanin nukan da aka zanu shi yasa anan gurin al-Imam al-Bukhari ya ka babun idza tasaddaqa ala ganimin huwa la ya'lam idan mutun yayi sarka akan mawadaci ba tare da ya sani ba meye hukuncin hukuncin shine cewa ta karbu babu wani lahi akan shi tunda ba tare da sani bane amma a wajen kulla unwani na babi a wajen kulla unwani na sunan littafi ba a ambata hukunci kawai ana ambata shi a bar shi a mutlaqan ba tare da ambata halaccin kaza ko haramcin kaza ba kawai dai hukuncin kaza in mutum ya karanta abin da aka kawo zai fahimci wannan waqta lafa al ulama al imam ibn al mulaqi rahimahullah ta'ala ce malamai sun yi sabani kul lazi yu'di al-faqir min az-zakaa ala zahiri faqrihi, gami da mutunan da ya ba ma wannan talaka duke shi zakashi akan zahirin yadda ya gani na talaucin shi, ya ganshi da ciccidarin riga, ganshi da alamun wani talaka ne wanda babu, yana bashi kawai ya tabbayyana ashe mai kudin gari ne. Wa qala al-Hasan al-Basri, Hasan al-Basri yace innaha tujzi'uhu, ta wadatar mishi. Wa huwa qawlu Abi Hanifa, ita ce magana Abu Hanifa da Muhammad. Wannan zancen zakka ake magana, an san cewa hai talaka ake ba mu, amma bada ta busa kuskure ga mawadaci. Wa qabla huma Ibrahim, kahin su Ibrahim shi ma yace tayi. Qalu suka ce innahu qarita sha, saboda shi yayi kokarin ijtihadin shi ya bada ta ga talaka, kuma sai ijtihadin shi bai zo akan gaskiya ba, akan daidai ba. Mun sani ko cewa duk wanda yayi ijtihadi, ijtihadin shi kuskure, ijtihadin shi yayi abin da ya aika sakin yayi, ba za a ce mishi ka sake ba. Wa aidan yace fa inna sadaqata idza kharajat zakka, idan ta huto min malal mutasaddiqi, daga dukiyar wanda aka ma wanda ya bada sadaka, alaniyatu sadaqa, akan niyyar zakka ta wadatar mishi duk inda ta fada. Min basadi yadda ilaha yaddan, wanda ya meko hannun shi idan ya kasance musulmi ne da wannan hadisin. Amma Abu Yusuf kenan, kaga anan yake nuna mana cewa amma in hannun kahuri ne ta fada, to wannan kokan kuskure ne, bata yi ba, zai koma ya bi shi, yaje ya amso abin shi, in ya halaka ta kuma baka bin shi bashi. Mai mukhtasar ya kawo mas'ala a cikin abin nan. Mukhtasar
alaikum salam. Kuma abin da ke rayuwa kasashen Hausa, wannan bayanin da ka sai mutum mai kudi ne, sai ya yi da ka kuma ya kai gidan abokin shi mai kudi, matan shi ko
a wannan duka ya zama kamar biki ne, saboda a cikin zakka ma kawo biki, a ciki ta koma biki. Wa qala Abu Yusuf, Abu Yusuf da Sauri da Hasan ibn Hayy da Shafi'i yace la tujzi'uhu, bata wadatar mishi ba, annahu lam yada as-sarqa mawdi'uha, saboda bai azasa zakka a gurin da ta dace ba, yayi kuskure cikin ijtihadin shi. Yace kamar a ce mutunan da ya mance ruwa a cikin budan shi, cikin kayan shi, yana cikin bulaguro, yayi taimama ga sallah, bata wadatar mishi ba, sai ya sake arwala, ya sake sallar shi. Maganan Ibn al-Qasim ta yace shi kuma ta sabani wannan dalibin al-Imam Malik, yace har ta juzuhu amla, ta wadatar mishi ko kuwa. Ibn al-Qassar yake cewa huwa qaulun yadullu ala hadha, maganan Malik tana nuni akan cewa ta wadatar mishi, li'annahu nasun fi kafarati min nafsi, ne akan kafara ta rantsuwa, idan mutun ya ci ya tarda mawadata, la juzuhu, bai wadatar mishi ba, koda yayi ijtihadin shi fa zakatu aula, to zakka min babu aula. Yana afwan, yana nihin maganan Malik ta ta yakan cewa bata yi ba. Yace amma sarka akan barawu da mazinaci, malamai suka ce sun yi ittifaki, idan sun kasance talakawa ne, wannan wanda ta halitta zakka su ci zakatu, wannan ta halitta a gare su, ba ruwanka da zanubin su, aikin saban su da suke. Yace wa fihi, a ciki wujubul itibari, wajibcin nura wal munafasa, da kuma yin rigai-rigai fil khairi, cikin alkhairi kamar yadda ya gabata. Wa za'ama ba'dhum anna hadha fi sarqati tadawwu, wasu sun ce wannan bawan Allah da ya cikin sarka ce ta tadawwi. To sai dai wannan aka koma baban istidlali, malaman usulul fiqh sai su ce har shar'u min qablana shar'un lana amla, in shari'a wanda ai wannan cikin al'ummomin da suka gabata ne, mu kuma a cikin al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam mu nemo dalilin mu daban, ba a cikin kissa da ake bada ba, ta cewa wani abu ya faru a zamanin kaza. To wanda suka tai kan cewa shar'un lana, su ce inda a ce mu a shari'a mu ba haka bane, da Annabi yayi tambihi sallallahu alaihi wasallam, baya ba mu labarin abinda mu in mun yi shi kuskure ne, kuma ya rihe gunmu da bakin shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu wa rasuluhu la yaskutani ala ba'di, Allah da manzon shi basu shuru akan abin nan, akan wannan dogon zance da malamai usulul fiqh suke tattauna su kan mas'alar. Sai babu na abin nan na 15 ne ko, to wannan ina ga Ibn Hajar bai kawo ko ne, ba a rasa magana Ibn Hajar. Nan Ibn Hajar yake cewa Allah mashi rahama, cikin wannan hadisin akwai dalili akan cewa su ma wannan mutanen zamanin can da suke ta mamaki an ba da sarka ga wani, an saba da sarka ga barawu, yace abin da yasa suke mamaki su ma dalili ne akan cewa sarka a wajensu ma sai ga mabukata ake yin ta, ba a doka a ba mawadata. Yace malaman fiqhu sun yi sabani akan wannan, sai kawo maganar da muka kawo a can gurin. Wa fihi, a cikin baban, cikin hadisin, fadlu sarqati sirri, farala ta sarka a boye a sirrance, wa fadlu al-ikhlasi, da kuma farala ta ikhlasi, dan saboda wannan ba Allah da ya ta boyewa duk da an yi kuskure, yayi ta boyewa har cikin dare yake bada yana so ya sufanta da ikhlasi wastihbabi iyalata sarqa kuma ana so mustahabbi ne mutun ya maimaita sarqa shi idan ta bayyana ya bada ta gurin a kuskure wa annal hukum wannan shi mustahabbi ne yayi ta maimaitawa iya imanin shi amma ba dan haka bane wajibin shi wa barakatut taslimi war rida da kuma albarkan me kauya ga lamarin Allah da kuma yarda wa zammu dajri bil qada'i da kuma mutun ya rika an zargi ya rika rishin hakuri da abinda Allah ya kaddara mishi kamar yadda wasu daga cikin salaf suke cewa la taqdawul khidma wa law zahara laka adamul qabul kada ka fasa ibada ko ya bayyana karara cewa wannan ibada da kai ba a amsa ba kai ka sarkaka kana nafil filinka kana wani aikin ka na alkhairi ba wai zato ba ka samu tabbas ma cewa wani duk sallan nan da kai ta yi ba ta amsuwa ga kace to fasa ma zan yi gaba ɗaya in yi zamana a aka ci gaba da yi kai kai ta yi a gaba bai rishin karban da ba bai nuna har a gaba ma ba an karba ba sai babe na gaba na 15 go na 15 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babun idza tasaddaqa ibnuhu huwa la yash'ur baban dake bayani idan mutun yayi sarka ga dan shi ba tare da ya sani ba ya je yin sarka kawai sai tabbayyana dan shi ne yabba yake cewa az-zaini ibn al-munayyir yake cewa lam yuzkur jawabu shart iktisarin bukhari nan bai ambaci ba jawazu shart din saboda idza in tazo tana buƙatar jawabu shart din ta a can gaba amma nan bukhari bai ambace shi ba iktisarin saboda takaicewa kuma ya halitta ana hawo a hazafe jawabu kinta wa taqdiru sai zaman kaddara shi ake kada abinda ake kaddarta jaza kenan kamata a ce idza tasaddaqa al-ibnu wa huwa la yash'ur jaza zalika yace li'annahu yusiru li'adami shu'urihi kal ajnabi saboda idan bai sani bai ba ma dan shi dan ya zama to kamar ba ajnabi ne manisanci ne wa munasabatu tarjama lil khabari min jihati annahu anna yazid a'dam ya tasaddaqu alayhi wa lam yuhjar alayhi ya anka hadisin ya kamata a wadu wannan hadisi na 1422 al-imam al-bukhari ke cewa hadathana muhammad ibn yusuf hadathana isma'il hadathana abu al-jurayra anna ma'an ibn yazid radiyallahu anhu hadathahu ma'an allah radda shi ya bashi labari qala yake cewa bay'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana wa abi wa jaddi nayi mu annabi sallallahu alaihi wasallam mubay'a dani da babana da kakana yace wa khad ken dukkan su sahabi ne da abuhu da jadduhu dukkan su sahabbai ne yace wa khadaba alayya kuma ya nema mana aure fa an kahani ya aurar da ni wa khasamtu ilaihi muka yi rikici da shi na kai karan shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana abi yazid akhraja dananiyar dalilin da yasa ce babana yazid ya hudda da dinaran shi ya tasaddaqa biha yayi sadaka a wajen da ita fa wada'aha inda rajulin fil masjid sai ya aje ta a cikin waje a wajen wani mutum cikin masallaci yace faji itu sai na zo fa akhaztuha sai na dauki wannan zakata shi fa atitu biha sai na zo gida da ita fa qala sai ce wallahi kenan kai wayi masallaci gurin wani mutum to mutunan bai dauka ba amma bai nura ba cewa sarka ce ko kuma shi mawadaci ne yake dauka dai ko wasu dalilai kuma dan shi akai ka tari shi shigo masallacin ya gani shi ma ba tare da ya san ba cewa baban shi ya aje sarkan nan yace yazo da wannan zakka gida yana zawwa ba da labari cewa gida yau a masallaci na yi babban rabo wani ya aje zakka na dauko baban yace to ta ce ni na kaita yace wallahi ma iyaka arat na rantsi da Allah ni ba kai na yi nihin ka dauka ba fa khasamtu kenan kawai ka kawo ta mai da haka yake ni sai yayi husuma da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace mishi laka ma nawaita ya yazid abinda kai ne ya kai yazid ya tabbata gare ka walaka ma akhazta ya ma'an kai kuma abinda ka amsa ya tabbata gare ka naka ne ya kai ma'an ma'ana halakin ka ne zakaci wannan imam an-nawawi ya kashi a riyadus salihin duk wanda ke riyad farko harko yana ta wuce shi nan gurin da yace da ni da babana da kakana ismu jaddihi sunan kakan shi inji ibn hajar shine al-akhnas ibn habib sulami kamar da ibn hibban shi kyarar haka ya ambata da ma wani shi cikin malamai ya zo cikin ashaba na madiyin da tabi'u bawar da bibiye shi da tabarani da ibnu manda da abu nu'aymu yace ismu jaddi sunan kakan ma'an ibnu yazir shine saur fa tarjama fi kutub bi saur a cikin littattafan sa dukkan sahabbai sun bashi tarjama da sunan saur wa saqu hadisul bab suka koro hadisin baban nan ta hanyar jarrah baban waki'u daga abir juriya daga ma'an ibnu yazir ibnu saur as-sulani wanda mutayin ya huddo shi daga Sufyan ibn Waki daga Abihi daga kakan shi bawardi da barani suka rawaito shi daga Madin Ibn Manda ya rawaito shi daga Bawardi, Abu Nu'aym ya rawaito shi daga Tabarani, jumhurun marawaita gaba ɗaya daga Ibn Juriya suka rawaito shi. Haka nan yace lam yasma ujaddu ma'an law yasmu kai bisa ambaci sunan kakan ma'anikin ba. Yace bar Sufyan ibn Waki shi ya kadaita kadai da ambato shi kuma da ifi ne. Wa azunnuhu ina zatan ya kasance daga ma'an ibn Yazir ne Abi Sawr Sulami fatasahaba adatul kunya ibn wanda suke bada alkunyan malamai da sahabbai sai suka yi abin nan suka yi tasahifi alkunya da dan fa inna ma'ana saboda shi ma'an kana yukuna Abu Sawr ana kiran shi da Abu Sawr fa kada zaka khalifa al-khayyat cikin tarihin shi ya ambata cewa ma'an ibn Yazid da baban shi Sawr kutila an kashe su ranar Murj Rahid ibn Ma'a da Haku ibn Qais jama'a ibn Hibban bayan al-qawlain ibn Hibban ya hada tsakanin magana guda biyu cikin littafin shi a sahaba yace Sawr Sulami kakane na ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas as-Sulami li ummihi na wajen ma'aihiyashi yace fa in kana dabat uhu qarzal al-ishkal idan haka ne abinda ibn Hibban ya tabbatar to wannan ya kasance yayi ishkali to sai dai al-Imam ibn Hibban rahimahullahu ta'ala da malaman hadisi ya tabbata a gare su wa huwa madribul amsal fil waham cikin malaman hadisi ibn Hibban shine abun buga misali wajen wahami da kuskure so nawa cikin majruhin zai ambaci wani marawaici da tarihin shi da komi yace ma wadda'a ne kuma a cikin asiqatu ya kawo shi yace siqa ne butunan kirki ne da yawa ne in zai ayi dirasa akan su suna da yawa za su kai littafi guda shi na ibn Hibban yayi muni ma shi yasa ake cewa indal muhaddisina fa huwa madribul amsal fil waham shine mabugan misali a wahami ba a wajen matanin hadisi ba ko fahimta hadisi a wajen ilmun rijal wajen rijal wajen siqatu da wannan kinshi na gaba amma qalibi da ila qaribi zata saddaka alabini ne yace hazal hadisi min afradihi wannan hadisi yana cikin hadisin da bukhari kada ya huddo shi muslim bai huddo ba ma'an wannan ya gamu da imratu mai marwan ya gamu da zamanin shugabancin marwan wa huwa waliduhu da shi da kakan da baban shi da kakan shi al-akhans dukkan su sun halarci badar ga abin da yazid ibn abi habib da ya ambata wa amma sahaba fa baitu siddiq fihi arba'atin fi nasak amma sahabai cikin gidan Siddiq a cikin guda hudu wanda suke a jere wa huwa min al-afrad aidan shi ma wani abu ne wanda shi kadai yake da wannan da uban da kakan da jikan har na biyu duka sahabbai ne yace wa khadabani ya nemo mun aure ya aurar da ni yace yana nihin annabi alayhi salatu wassalam kuma wannan farala ce malamai sun yi ittifaqi akan cewa bai halitta wa mutun ya dauki zakaya bai kama dan shi wala ila abu ko kuma zuwa ga ma'aihi in ya kasance wanda tilas ne ka ciyatar da shi dan wanda tilas ne wannan kaga da ya dauki zakai koma da ita gida yake nuna dan shi ne dake kalkashin shi har ma yana ciyar da shi amma anan gurin inda a ce yana magidancin shi ya koma zaman kanshi yake kuma yana halin talauci ka dauka ka bashi babu zancen a ce ba ta yi ba amma nan gurin yana kalkashin ciyatarwa ka haka nan uban da yake kalkashin ciyatarwa ka ba ka dau zakka ka bashi ba dan saboda kamar kare dukiyarka ne kake ba sai sabani ba akan cewa juzu lahu an yudiya ma sha'a min sarak saboda ka'idar zakka duk wanda ya wajaba ka ciyar da shi to haramun ne ka dau zakka ka bai kamishi saboda wannan ciyatarwa ce kake rage ma kanka nauyi in matarka ce masalan wajibi ne ka ciyatar da ita in ka dauki zakka ka bata kenan sharji ne ka rage ma kanka gidan dai abin zai komo to sai ya zama an haramta saboda wannan waya daga Shafi'i yake cewa yuzilul walid ya halitta ga ma'ahi ya bada zakka idan ya kasance alwalad dan ya kasance garuman yana gare cikin wanda suka ci bashi augaziyan ko wanda suke ci za su jihadi in cikin wannan abubuwan guda biyu ya hada daya sai ka bashi in ji al-Imam Shafi'i wa yahmalu hadisul babu alai sai a dauki hadisin wannan baban shi akan shi Shafi'i ya dauka wa in kana faqirani in sun kasance faqirai ne ko mun muka ce bai halitta ba abada ta to wannan sai suna wujubud nafaka bai wajaba ba kai su ciyatar da su falahuma tanawuluha suna da damar su amsakal ajnabi kaman manisanci kenan malaman da suka tafi kan cewa ba wajibi bane ka ciyar da danka in man ya balaga ko mun talaucin shi kenan nan kana iya bashi zakka dan akwai wanda suka tafi cewa di yau yana balaga yana kai shekara 15 to sai ya nemi abincin shi ba kai ba shi ka kare da shi in ka ci gaba da bashi sarka ci waqta lafu sun yi sabani fi dafi zakati ila sa'iril aqarib cikin bada zakka a cikin sauran makusanta almuhtajin mabukata wanda bai lazumce ka kaciyatar da su ba. An rawaito daga Ibn Abbas yace ta wadatar. Ita ce magana Aba'u da Qasim da Sa'id ibn al-Musayyib da Abi Hanifa da Sauri da Shafi'i da Ahmad. Wa qalu suka ce hiya lahum sadaqa wasila, an ka ba su sadaka ce kuma sadar da zumunci ne. Ibn al-Musayyib malamin Malik yace aulan nasu bi zakati mali yatimin wa man kana binni, yace wanda ya cancanta daga cikin mutane in bashi zakar dukiya ta maraye da kuma wanda kalkashi na yake, ma'ana wanda ba wajibi bane in ciyatar da su makusanta. Mutarrif ya rawato daga Malik yace la ba'asa an yu'da qarabatu min zakati, an yu'di babu laihi mutun ya ba ma makusantar shi zakashi zakana lam yu'mallam yaqul, wanda in ba shi yake ciyatar da su ba. Yace na ga Malik yu'di qarabatu min zakati, yana ba ma makusantar shi zakashi. Daga Malik ya hudda zakashi makusanta yake ba ma, kuma huwa qaulu ashhabu, kuma maganan madamul bunhi ce ashhabu, sunan koda ba kudi gare su ba, kayan gona da suke, kowa yana da gona ta kirki da garka ta kirki, wanda yana sun kai abun a hudda zakka. Hasanul Basri ya dawo sai yake cewa laudi qarabatu min zakati shay an, ba zai ba makusantan shi zakka ko daya ba. Wannan fahimta ce ta Hasan da Dawus. Ibn al-Mawaz daga cikin Malikiya mai litafin al-Mawaziyya, wanda a cikin Malikiya daga an ce Muhammadu kawai Muhammad ibn al-Mawaz ake ni rahimahullah, shi yake da litafin al-Mawaziyya da ya baci. Daga Malik annahu kariha an yukhsa qarabatuhu, yace Malik yaqi mutun yake banci dangin shi na kusa kawai da zakashi. Wa illam tazamu nafaqatum, ko da ba tilas bane ciyatar da su, ko zai ba su ya raba da ya ba dangin shi na kusa, kuma ya ba wasu na nesa, kai zamana kullun in yahudda dangin shi ne zai ba ma. Ni da an ce an kawo farala abin, to amma kai takaita abin ya zama kullun su zai ba. Wa fihi a ciki cewa hadisin nan mun fahimci annal ibn cewa shi da yukhasimu abahu, yana iya kai karan ma'aihin shi. Wa laysa bi uqukin, kuma ba za a lissafa shi cewa bujire ma ma'aihi bane idan shi yana neman wani haƙƙin shi. Kaga nan kan dukiya shi ne, dukiya ce haƙƙin shi yake nema, ba an ce yayi rishin kumiya ba. Ala anna malikan qarkare hazalika, duk da Malik Allah mashi rahama ya karhanci haka, yaki hakan kin. Wala mai ja'alhu min babil birri, yake gani babu nagarta an kan ma ma'aihin ka haka, ko miliyan nawa ce kake bin shi kai karan shi bai kamata ba. Wa fihi daga ciki annama kharaja ila al-ibni min malil abi ala wajhi sarqati aw sila aw al-hiba lillahi ta'ala wajazahu ibnu al-ibn annahu la ruju'a lil-abi fi, cikin shi akwai cewa duk abin da ya huta na dukiya daga ma'aihi ya beka ya fada hannun dan ta huskar sadaka ko kuma kyauta, kuma dan ya wahazahu kai ibnu dan ya amshe har ya amsa, to wannan uba ba zai koma ya karbe ba. Nan da yana da damar a ce ya karbe abin shi, ba sai an kai ga rikici ba, har ya kai ga karan wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. In yana da damar kwacewa sai ya amshe, to amma babu dama amshe ya, sai da an yi hukunci. Bi khilafil hiba allati lil abi an yaktasira, sabanin kyauta, wannan sarka ake magana, sabanin kyauta, wannan uba yana da dama ya kwace abin shi, ko mu ya ce kawo na hasa abin nan da na baka. Walame kullahu an yaktasira sadaqa, bai da dama sarka ya kwato ta. Yace kullu hibatun wadiya lillahi, duk wata kyauta da wannan kyauta da sarka da ya bada dan Allah, to babu damar ya komo a kanta, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala aidi fi bati kala aidi fi qai'i, mai komowa akan kyautar shi kamar wanda yaje amai ya koma ya lashe. Wanda haza mazhabu Malik, yace wannan shine mazhabin Malik, yace wa sai a ci mazhabuna fi ruju'i fi kitabul hiba, cikin kitabul hiba zai muje gwa annan mas'ala. Alaikum salam. Anta wa maluka li abika, wannan in ya sallama haƙƙin shi ya bada akan haƙƙin shi, wannan haka na aka hiso. Amma in har ya yi tirjiya ya ce baban alƙalanci daban, baban albirru daban. Yanzu alƙali misali, sabilin misali, in aka je wajen baban alƙada, alƙali ka ɗauki hukunci ka ba ma'aihinka dukiya, masalan kana bin ma'aihinka bashi, kai jan ido ka tashi haka kai ƙara wajen alƙali, kana kai ta wajen alƙali ba ruwan shi da cewa ma'aihinka ne, kawai dole zai tatso maka dukiyarka ya baka. Amma kuma kahinka kai wannan ƙara babul murafa'a daban, baban kuma birri daban, cewa da kai da ma'aihinka dukkanka na kai da dan da wani dukiya gaba ɗaya na ma'aihin ne a wajen birri, wannan hakanan. Amma alƙalanci har an kai ƙara babu wannan magana, daidai yake da kowa in har ka yi jan ido ka kai ƙaran nashi.
shirin da bayanin da kuka yi a cikin sharhi cewa idan akwai wanda ba da shiga cikin yaro ya balaga kawai to ya je ya nemi na kanshi. So akwai abin da ke kaya wa cikin gari wanda ba mu sani ba ko a wani hadisi da kuka sani a kan haka cewa in yarinya ta balaga to haramun ne ta ci abincin gidan mahaifinta saboda wai ta zama bayi musamman ta kai shekaru 20.
Wannan kuma a wajen ɗiya mace malamai gaba ɗaya ba wanda ya faɗi wannan magana, ɓangaren ɗa namiji ake magana. In ɗiya mace ce ba hanya a ce mata ko ta kai shekara 30 ko 40 har yanzu dai wajibi ne ƙarƙashin ma'ahinta take wajen ciyatarwarta, in ba ta yi arme ta huta daga gidan ba, ko ta yi arme ta huta daga gidan in ta komo in ƙarama ce wajibi ne ya ciyatar da ita. Saboda me yasa musulunci ya kare duk wata ƙofa ta lalata da duk wata ƙofa ta fitina? Di yanzu in aka ce gaba ɗaya duk wanda ɗiyan shi daga bakin 15 kowane ɗiya matan ce duk su kama kansu, kenan kawai an buɗe ƙofar karuwar su yawa a gari. Me yasa? Dan ba wata hanyar da za ta je ta nemi abinci in banda zubi da mutuncinta. Yace la'in bagi lahu an yaf'alna biyu an yatawalla ghayruhu sarfuha ilayhi. Ibn al-Jawz ibn al-Tin yake cewa zuzu daf'u al-fard ilayhi bi shartaini. To wannan ina gana yi tsalle kenan ko? A cikin sai a ƙala Ibn al-Tin ko? Yawa, Ibn al-Tin yake cewa ya juzu dafa'ul fardi ilayhi, ya halitta a ɗauki sa daga zakka ta wajibi a ɗauka a ba ma ɗa da sharaɗi guda biyu. Na farko an ya tawalla ghayru sarfuha ilayhi, wanin ka zai ɗauka ya je ya beka mishi. Asani na biyu Allah ya kuna fi iyali, kai kasance ƙarƙashin yaranka yake kai kake ciyatar da shi. In yana cikin iyalinka kuma kai yi nihi ka bashi, farawa Malik da Mutarrif ya rawaito daga Malik yace la yan bagi lahu an yaf'al bi kamata bai aikata haka. Idan ya aikata ya munana ba zai rama ta ba, dan saboda ya bashi kuma yana cikin wannan talakawa. Ibn Habib yake cewa qadul infaqu an nafsi bi zalika la yuzi'uhu fa in lam yakun tukadan bayanan an yi su. Maimakon kada bi ida ila qaribi, cikin wanda suka ce a ba ma makusanta in dan ba su kasance cikin iyalanka ba. Ibn al-Musayyib da Ibn Abbas da Ibn Mas'ud da Sa'id ibn Jubair da Ibrahim da Hasan da Adha da Dahak da Dawus da Mujahid, haka ya hikaito shi cikin al-Musannaf ma'ana Ibn Abi Shayba. Haka ya zo cikin Musnad ad-Darimi daga hadisin abin nan marfu'i, hadisin Hakim marfu'i yace afdalu sadaqati ala zawir rahimul kashi, mafi fifin zakka akan makusanci wanda yake na zumunci ne, kuna da zumunci tare da shi, zumunci na gag da kag, zumunci na kusa. Sai babu na 16 go, babu na 16, babu sadaqatul yamini, baban da ke sarkata bil yamini, baban da ke bayanin yin sarka da dama. Al-Imam al-Bukhari hadisi na 1423 yake ce haddasana Musaddad haddasana Yahya an Ubaydullah qali cha haddasani Khubayb ibn Abdurrahman an Hafs ibn Asim an Abi Hurairah radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sab'atun naw'in, mutun guda bakwai, yuzilluhum Allah, Allah yana sanya shi cikin inwa al-arshi fi zillihi a inwa shi yawma la zilla illa zilluhu, ranar da babu inwa sai tashi. Imamun adul, shugaba mai adalci, wa shabun nasha fi ibadatillah. Kaga nan duk in mun gani a ajurumiya cewa wannan idan ya izullu mala fi zillihi yawma la zilla illa zillu, la zilla aka ce illa zilluhu, kaga mustasna ne ga jinsin shi kuma ya kasance koriya ne akai. Yace wa nasha fi ibadatillah, ya fa tashi cikin ibada ta Allah, sarmayi ne, matashi ne, amma tun tashin shi ya kula da ibada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, da mutunan da zuciyar shi tana ratai da masallaci. Wa rajulani tahaba fillah, da mutane biyu da suka yi soyayya dan Allah. Istama'a alai, suka haɗu akan haka, wa tafarraqa alai, suka rabu akan haka. Wa rajulun da atu mar'atun zatu masibin wa jama'a, da mutunan da mace ta kira shi ma'abuciyar matsayi kuma da kyawu. Fa qala, sai ci zuwa galalata ma'ana, fa qala, sai ci inni akhafu Allah, ni ina jin tsoron Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sarqa, da mutunan da yi sarka da wata gaggarumar sarka. Fa akhfaha, sai boye ta hatta la ta'lamu shimaluhu, ta yadda hagumkin shi bata san ba ma tunfiqu minhu, abinda da mashi ta ciyatar. Wa rajulun, da mutunan da zakara Allah khaliya, ne ambaci Allah shi kadai ba cikin jama'a ba, ba kowa. Fa fazat aynahu, idanuwan shi guda biyu suka kwararo da hawaye saboda tana girman Allah. Wannan sune guda bakwai wanda a gobe kiyama duk hayaniyar da za a yi suna ƙarƙashin inwa al-arshin Allah. Mutuna ranar da Allah madaukin sarki yake cewa in rana za ta zo daidai da mil guda akan mutum, ka daga hannunka kana iya kamo ta, in mil guda na tandun kwalli ne, wannan abin da ake sa kwalli da shi bai wuce ba sa saman kanka kenan, kawo saman kanka ne take yadda ko dan cago-cago kai zaka tar da ranar. To wannan tazo daidai na ranar da zuha za ta kawo ma wani guyuwa, wani kwauri, wani tsatsanshi, wani wuya, wani ominhum man yarjimhum al'arqu irjama, cika akwai wanda zuha gaba ɗaya ma zuha shi gaba ɗaya sai ta nitse, ya nitse cikinta. To a wannan ranar wannan nau'in mutum guda bakwai duk wannan zahin duk wannan wahala suna inuwa za a yi. Allahumma ja'alna minhum. Hadisi na 1424 yace haddathana Ali ibn Laj'ad akhbarana Shu'ba yace akhbarani Ma'abud ibn Khalid qala yace sami'tu Harisa ibn Wahab al-Khuzai yaqulu radiyallahu anhu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul naja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yace tasaddaqu ku yi sadaka fa sayati alaykum zamanun wal zamani zai zo muku tabbas yamshi ar-rajulu bi sadaqati mutun zai rika tahiya da sadaka shi fa yaqulu ar-rajul sai wannan mutun yace law ji'ta biha al-ams da ka zo da ita a jiya laqabiltu haminka da na amshe ta gare ka fa amma yau amma a yau fala hajata li fiha banna buƙatarta da jiya ne ka kawo ina buƙata amma da wancan hadisin da ya gabata nan Bukhari ya ambata mana hadisin Abi Hurairah sab'atun yuzilluhum Allah da hadisin Harisa tasaddaqu wanda ya gabata shi ma a cikin abin nan sadaqati qabla ar-radd walam yazhar li wajhu iradi fi saka al-imam ibn al-mulaki nace ban fahimci ba har yanzu menene yasa Bukhari ya kawo shi cikin as-sadaqatu bil yamini wannan hadisin na karshe tasaddaqu fa sayati alaikum zamanu ar-raj cikin nan duka babu zancan as-sadaqatu bil yamini cikin hadisin shi yasa yace har yanzu ban fahimci ba ta wace huska ya sayo wannan hadisin illa an yuqala sai dai a ce kaga kuma ladabi cikin waganganun malamai nan Ibn al-Mulakin baya ce babu wata alaka tsakanin hadisin nan da Bukhari ya kawo kaza mushraddi a ce ni dai har yanzu ban fahimci ba wani dalili yasa ya kawo wannan hadisin a cikin nan.
Madan babu ne shi yayi ilada da wannan yace hadisin zai zo a 1122
yawa a can baya wa
a cikin rura sadaqatu bisirin
eh baban da ya gabata nan kusa ma tunfiqu ma sana'at shimaluhu ba kenan yace dama nan kusa zai kawo shi da sanadin shi to shine kusa ba ta nesa ba dama yace sai dai hu mu ce ya hata ya hamilu ala madaha fi fil hadith al-awwal za a dauke shi akan abinda aka yaba a hadisin na farko wa huwa al-yamini ita ce dama dan an san dama ita take dauka ta bada kenan sai zamana a hadisin farko ya kawo abinda akwai mahallin shahid qarara nabi kuma sai ya kawo mayuhumalu alaihi cewa to wannan hadisin ma da aka kawo ka dauka shi akan cewa da dama za a yi ibnu ti ne yake cewa zilluhum Allah fi zilli Allah yana sa su cikin inwashi yace anna shamsu taqaru baina khalaqa a ranar kiyama rana zata zo kusa da halittu har sai ta kai ga kahuri ga baki ɗaya ya lume cikin jibin shi ya kawo kudabra kunnuwan shi faizillahu man yasha'u min shafi zilli aran nan ne Allah zai sa wanda ya ga dama cikin inwashi wannan ya gabata mustafa sai fara da shugaba mai adalci saboda Allah madaukin sarki da shi yake gyara lamarin ibada ga baki daya da kore zalunci da gyara hanyoyi da tunkuɗe makiya kahurai da ma duk wani wannan maslaha ta shugaba na gari maslahan musulunci ce gaba daya daga an samu shugaba na gari na musulunci to musulunci ya tabbata wa yuqalu ana tare limami misal ajr man amila bi amrihi wa intaha bi nahyi wa azama ajri shugaba yana da ladan duk wanda ya aiki da umarnin shi da duk wanda ya hani da abin da ya hana da kuma wanda ya yi wa'azi da ya dauki wa'azin shi abin ne ya yi aiki da shi walaysa ahadun aqrabu min zila cikin nan gobe kiyama ba wanda ya yi kusa da Allah banda annabawa sama da shugaba mai adalci usman yake cewa allazi yaz'u al-imamu aksar mimma yaz'u bihi al-qur'an abinda shugaba mai adalci dalilin shi abinda ake bari na nakin Allah da zalunci yahi sama da abinda ake bari dan Qur'ani dan wa'azi so nawa malamai su yi ta wa'azi ko ma ba mai adalcin bane za a yi tai wa'azi ba zai su bar aikin sharri ba amma dan saboda iko za a bar wani aikin sharrin koran mutun yana so dole zai hakura da shi ya'ani ya kufu yana nihin da su dalilin su ake kame hannun azzalimai abinda yasa aka kebanci dama dan saboda sadaka in ta kasance dan Allah ce to za a yi ta da mafi daraja gabbai ita ce dama ya gabata cewa ikhfa'un nawafil boye nafila a sutur ce ta shi yahi farala gami da bayyana ta sabanin faralla wannan misali ne aka bada kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya kawai wajen saboda boye sarkata abin nan zakata ikhfa'u sadaqa li qurbi shimal min al-yamin wa inna ma arada bizalika abin da yake nihi da wannan da a ce mutuna nan ya samu iko akan ya boye ta yadda wanda ke hagumkin shi na cikin mutane ba zai su gane ba da ya aikata haka saboda yadda yayi tsananin boye ta yace wannan majazi ne wanda ba zai asufanta hagum da ilimi ba yace wannan kuma ya gabata duka meme ne سرقت اليمين لك أبن لزي فدانا نقول رحمه الله تعالى ابن الملكين يا أمبتيش نين إنا قزم متقيتا أبن مقبل عديدي الله ومن عزيز نكسكري الله من قفان إنا نقول أكوي أبن كمالا زلكي ناي واندكي الداما حكي كماتا يسكي سبقوشي وانا لتاهم التوضيح ya rika bibiyar sharhin da muke yi so sai zai taimaka ma mutum kuma ya kasance inda yake ya kawo kallo larabci ne sahal jiddan wanda kowa ina da tabbacin zai fahimce shi babu wani larabci mai wahala da yake kawowa Allah mu sharhama yauwa bari mu ga lokacin da ya tafi sosai ba yawa zan mu kawo gaugauce abin gakin mu fa'idar mu daga cikin safahatu min akhbarul anbiya'i wal ulama wal awliya wal hukama fi sabr ala zawjat wa himu alayhin malami masu juriya akan wulakancin mata a safata 74 yace wa minhum daga cikin malaman masu hakuri akan tutarwan matan su a Sheikhul Allama babban malami Idris ibn Ali Sanani rahimahullahu ta'ala babban malamin adab ne kuma malami ne sufi babban malami ne masanin Allah qala rahimahullahu ta'ala Allah mashi rahama yake fada yashku zawjatu fi abyatin shi'riya yake fada yake kai kukan matar shi cikin baituka na shi'iri kaga dama an ce adibi ne malamin adab ne kenan da ya sha wuya sai baituka su huto yace ila llahi ashku aska asa zawjatun tujarru qalbi humum shadadi tajawwatu hadalabal lisururi faja'a lisin minhu nukadu aramantu zawiji fi waqtina ta'arrada min furihi lisafadi yace ila llahi ashku zuwa ga Allah nake kai kuka na aza zawjatun tutarwa mace tujarru qalbi wanda take kwankwada ma zuciyata yace humum shadadi bakin ciki na zalimci tazawwajtu hana armeta dalabal lisurur dan neman farin ciki da kwanciyar hankali faja asai abun yazo walisun minhu nukadu simkin tare da diya kenan na armeta lisururi sai yazo dan asururikin dauki diya ka sama shi ninki kenan ya koma shurur ba surur ba ta koma sharri mai yawa tarin sharri mai yawa madadin asurur yace araman tazawwaje fi waqtina ina ganin duk wanda zai arme a cikin lokacin mu ta'arrada min fawrihi lisakhad nan da nan ya bujirar da kanshi ne gami da tarin bakin ciki da hushi na cikin ilamu man halla bi marakish wa agmat min al'alami asaba mujallad na uku ya kawo tarihin shi sai safha ta 77 ya kare dama ce mun mai kan mu manta cewa ai safahat min akhbarul anbiya wal ulama wal awliya wal hukama da hamma malaman hikima bayan waliyai ya jero su duka bayan ya kare da annabawan ya kawo malamai ya kawo waliyai duka wannan da muka wuce waliyai ne an wuce da malamai an kawo waliyai sai kuma al hukama masu hikima sai nan al filosofu zahir babban malamin falsafa mai gudun duniya gashi gudun sunan nashi in kasagoris malamin falsafa ne tarjuma shi ta zo cikin nuzhatul arwah galibin su wasu ba Shamsuddin Muhammad ibn Mahmud ash-Shahrazuri cikin tarjuma shi cikin nuzhatul arwah wa raudatul afra fi tarihil hukama wal falasifa babban littafi ne da ya kawo tarihin manyan malamin falsafa yuqalu ana cewa innamar atahu cewa shi mata shi wannan yana cikin malaman falsafa wanda su Aristo suka cika littafan sa da maganganun su malamin su ne innamar atahu khasamatu mata shi tayi rikici da shi wa makasat zamanan takast zamana a cikin lokaci mai tsawo tumsi ul makari tana jiyar da shi abubuwan ki wa huwa sakitin yayi shiru bai ce ya komai muhtamilin ya jimre duka yana ta shanyewa faga ta zatta gaizan shadidan tayi bakin ciki sosai mai tsanani kenan anan gurin dumumuwan da take da zage-zagen da take shekara da shekaru uffan bai ce mata ko kalma ɗaya bai mai da kyale take tai ta zage-zagen ta tai ta duminta ko kalma bai mai da yahi bakin ciki ko wanda zai kasance yayi ta dumi yayi ta zage-zage yayi ta sabbatan shi abokin husuma ya kyale shi ko uffan bai ce wa yace wa kana to su dai to wannan ya bakanta mata rishin raddin shi so take biya ta sai ta cece ku ci wa kana ta gusul siyaban ta kasance wata ran tana wanke tuhahin ta faqamat sai ta yi tsaye wa sabbat ala ra'si gusalatu siyab sai ta kwashi wannan ruwan dauda na tuhahin gaba ɗaya ta kwarara mishi akai wa kana fi yadihi kitabun yutali fi a hannun shi a cikin littafi na falsafa yana munazara shi yana nazarin shi fa wada alkitabu min yadi sai ya ajiye littafin a hura shi dan kai ya shika summa rafa'a ra'sahu ilaiha dago kan shi kaga wannan ba han musulmi bane malamin falsafa ne filosof ne fa qala ha sai ke ta mai iradi ki ci gaba da ra'adin ki ci gaba da wannan da ra'adin ki waburki ki walkiya summa amdiri sannan ki ruwan sama ki walam yazid ala zalika bai kara mata ko dai akan kalmar wannan kenan ita ta yi wannan din ta bakanta mishi rai yayi magana dai ya biya ta sai ta dimin sai ta zage-zage to amma sai ya ce mata wannan dimin da take maganganun da take ya dauke su akan kamar ruwan sama ne yana yin ra'adu yace sannan ki ci gaba da ruwan sama ki ya maida alitayan shuhura kawai ruwan daudan ma ki ci gaba da zubowa komai bai ce mata ba wa kad kana hazir filosof wannan malamin falsafa ya kasance haliman mai tsananin jimri ne aqilan mai hankali la yastafizuhu kalamus sufaha zancan wawaye ko dai bai zabura da shi ya bata mishi rai duk zancan jahili shi bai daukan shi a komai dauka yake da su da dabba duk daya yace man mai huka anhu ana hikaitawa gare shi annahu marra ala rajulun aridun abulin ya wuce wani mutum wanda yake mai cin mutuncin mutane sosai fashan mata hu ya zazzage shi wa afa shi ta gaya mishi muguwar magana fa a'rada anhu ya kauda kai ko amsa bai bashi ba fa qila lahu sai aka ce mishi lima la tamta'ad min kalami me yasa baka maido mishi akan muguwar magana da yake maka bai ce bai mishi komai ba haka kawai dan ya ga cewa ya bakanta mishi rai yau ya sun yi hada fa qala sai yake ce anni la atawqa wa nasma amina al-gurabi hadirul hamami me yasa baka amrida mishi amsa akan wannan zagin da yake maka baka mai komai ba yace dan saboda dama banna tunani in ji kukan kurciya daga bakin hankaka jahili ne dama wannan dumumuwan su nake tunanin in ji dan sun huto daga bakin shi dama ba magana mai dadi ba nake tunanin hutawa daga jahili dan ya fade ta dama bakin shi masdar kinta ne kenan nan gurin abinda yake nunawa kaga malamin falsafa ne amma abubuwan da yake nunawa wannan shine hakuri da jimriya ga duk wani abin da zai fito na jahili kuma maganin abokin husuma maganin mai dumi mai rikici kawai karihe bakinka yayi ta dumin shi yayi ta hayane shi karihe bakinka babu amsa ko daya in ka biya shi yake cewa malamai suke cewa in dan lokacin wani daga cikin magabata yake cewa idan kowanne kare yayi haushi amsa mishi zan yi mun taru mun zama karnukan mu duk kare zaka wuce karnuka ya san da haushi duk in zaka wuce kare hawa kuma kai ma ka tsaya kai ta biya shi kuyi tai kenan kai ma ka zama karanto haka ne jahili duk lokacin da yayi dumi kakka biya shi kai ma hai zama ka zama jahilin kenan.